This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana a daidai wannan lokaci yau Juma'a 16 ga watan Fabrairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Jami'an kiwon lafiya a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai ya fada kan babban asibitin da ke kudancin Gaza inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin kasashen biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawagar Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa babban mai sukar gwamnatin Rasha Alexei Navalny, wanda ke tsare a gidan yari, ya riga mu gidan gaskiya, lamarin da masharhanta ke bayyana cewa
kullin idan aka ce gashi wani yana nuna adawa da tafiyan gwamnati musamman a kafasin da ke da alama da gurguzu, to dama ana ganin cewa Amurka da kawayenta ko kuma kasashen Turai su ne ke ingiza mai kan turuwa ga shi wannan dan adawa.
To za a ji karin bayani a cikin shirin. Bayan nan kuma za mu gabatar muku da shirin da dan gari, wanda wannan mako zai kawo muku tarihi a game da garin Gaji da ke jihar Sokoto, wanda Musa Yusuf na tashar kawayenmu Vision FM Sokoto ya jagoranta. Amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Jami'an kiwon lafiya a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai a jiya Alhamis ya fada akan babban birnin asibitin da ke kudancin Gaza, inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama. Harin da aka kai a asibitin Nasir da ke Khan Yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin Isra'ila suka bayar na al'umma su kauracewa wurin. Isra'ila ta ce ta bude hanyar kwashe mutane a ranar Laraba, kuma dubban mutane da dama da ke a cikin asibitin sun bar yankin. Kungiyar bada agaji ta kasa da kasa ta likitoci ta Doctors Without Borders ta yi Allah wadai da umarnin da Isra'ila ta bayar, kuma ta ce ma'aikatanta a asibitin suna kula da marasa lafiya a cikin mawuyacin hali. Isra'ila ta kare shirin nata na bada umarnin ficewa daga yankunan zirin Gaza a duk yankin. Tana mai cewa gargadin na kare lafiya da kuma kare fararen hular Palestine ne. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris a yau Juma'a, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin kasashen biyu. A jiya Alhamis ne ofishin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da maganar wannan shirin kulla yarjejeniyar, amma bai bayar da cikakkun bayanai ba. Fadar shugaban Faransa ta ce a lokacin ziyarar ta shugaba Zelensky, Macron zai kara tabbatar da aniyar Faransa na ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine da al'umar Ukraine da kuma dukkan abokan hulɗarta. Shugabannin tsaro na kungiyar kasashen NATO sun gana a jiya Alhamis a Brussels domin tattauna yadda za su ci gaba da goyon bayan Ukraine a yakin da take yi da mamayar da Russia ta yi mata tun kusan shekaru biyu da suka gabata.
To bayan rahotonmu na farko, Zara za ta sake dawowa ta karanto mana sauran labaran. Yanzu dai za mu nufi tarayyar Turai, inda rahotanni daga Rasha suka tabbatar da mutuwar madugun adawar kasar ta Rasha Alexei Navalny a gidan yarin da ake tsare da shi. Navalny shine wanda ya sani wa shugaba Vladimir Putin alakakai a tsawon shekarun da ya shafe yana adawa da gwamnatin da ya sha kira da takama karya. Wakiliyar muryar Amurka a Turai Ramatu Garba Baba ta hada mana rahoto kan tarihin madugun adawan da kuma tasirinsa ga siyasar Rasha da abokan hamayyarta. Ramatu, gare ki.
Shekaru fiye da goma da suka gabata aka fara jin sunan Alexei Navalny, sakamakon fito na fito da kuma sukar gwamnatin shugaba Vladimir Putin da wasu manyan makarrabansa da ya sha zargi da laifin cin hanci. Madugun adawan ya yi ta amfani da shafukan internet a bankado almandahana da cin hanci da ya ce manyan jami'an na aikatawa a mulkin da ya sha kira na kama karya. A shekarar 2011 kuwa an kama shi ne bayan da ya jagoranci wani gagarumin gangami biyo bayan zaben yan majalisun kasar da zargin tafka maguɗi ya dabaibaye. Tun wancan lokacin gwamnatin Putin ta kama shi tare da ayyana shi a matsayin mai yi wa kasa zagon kasa kuma dan amsin shatan Amurka da yake yi mata leken asiri. To koya mutuwar Navalny yanzu za ta shafi siyasar Russian kasar da yanzu haka ke takun saka da sauran manyan kasashen duniya kamar Amurka. Dr. Sufiyam Saminaka, me nazari ne kan siyasar duniya?
Wato wannan abin dama kullun idan aka ce ga su wani yana nuna adawa da tafiyan gwamnati musamman a kasashen da ke da alama da gurguzu to dama ana ganin cewa Amurka da kawayenta ko kuma kasashen Turai su ne ke ingiza mai kan turuwa ga shi wannan dan adawa. Wato kila za a ga su ke ba su kudaden da ke tallata kawukansa da manufofinsa da kuma sauran abubuwa makamantan haka. Saboda hakika wannan abin ba zai canza wani abu a siyasar kasar Rasha domin kwata-kwata kasar Amurka da kasashen Turai ai ba su wani amince da tsarin tafi da siyasa da ke gudana kasar Rasha ba.
To an sha daure madugun adawan a gidan yari bisa zarge-zarge na san tayar da zaune tsaye da cin hanci da zamba da damfara. Zarge-zargen da ya sha musantawa yana danganta hakan da bita da kundin siyasa, sai dai hakan ya sa ya samu karbuwa sosai musamman daga bangaren yan adawar kasar. A bara dai taradin kansa, Alexei Navalny ya koma Rasha daga Jamus inda ya je jinya a sakamakon wata allurar guba da ake zargi an mishi a wani yunkurin hallaka shi. An dai kama shi tare da tsare shi a gidan yaron da ya rasa ransa. Rahotanni dai sun shaida cewa ya rasa a wannan Juma'ar bayan da ya yanke jiki ya fadi jim kaɗan da dawowarsa gidan yaron da ake tsare da shi bayan wata 'yar gajeruwar tattaki ta motsa jiki. Alexei Navalny ya mutu yana da shekaru 47 a duniya, ya bar mata guda da yara biyu. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Da Ramatu Garba Baba da wannan rahoton. To kada a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga kashin labarai na biyu.
A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawaga Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. Da safiyar jiya Alhamis, Blinken ya kai ziyara kasar Albania a karon farko a wani bangare na kokarin kara tabbatar da karfin dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar kasashen Balkan. Blinken ya gana da manyan jami'ai da suka hada da shugaban Albania Bajram Bagaj da Prime Minister Idi Rama, inda Blinken din yake cewa,
"But I also have to applaud Albania's role in being a force for regional stability, for regional integration, for regional progress. That is the path that
dole ne in yaba da rawar da Albania take takawa na kasancewa kasa mai karfi wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin da hadewar yankin da ci gaban yankin. Wannan ita ce hanyar da za ta samar wa al'ummar yankin kyakkyawar makoma. Don haka mun kuduri aniyar yin duk abin da zamu yi don tallafawa dukkan kasashen yankin da ke daukar wannan tafarki." Akalla mutane 11 ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya Alhamis yayin wata gagarumar gobara da ta tashi a wata masana'arfinti a babban birnin India, New Delhi, kamar yadda kafar yada labaran Press Trust ta India ta rawaito. Hukumomin kasar sun ce gobarar ta tashi ne da yammacin rana daga ƙasa, inda waɗanda ke saman ginin ba su samu hanyar tserewa ba. An gano gawawwakin mutane 11 da suka kone kurmus daga baraguzan gine-gine, amma hukumomi ba su tantance su ba. Har yanzu ba a san musabbabin tashin gobarar ba.
Zahar Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To idan yanzu aka lalubo mu sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sannan a kodayaushe ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10:11 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon Murayyar Amurka VOA da kuma gidajen rediyon da take hulɗa da su. A yau ni Musa Yusuf Sayin na Nana Vision FM Sokoto ke jan akalar shirin. To a wannan karon shirin da dan gari, yaya da zango ne a kasar Gagi dake yankin karamar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu a jihar Sokoto. Kasar Gagi dai kasa ce da ta hada dukkanin kabilun Najeriya da yanzu haka ke zaune cikin aminci da salama. To domin jin karin bayani game da kasar ta Gagi da ake kira karamar Najeriya, shirin da dan gari ya ji ta bakin uban kasar Gagi wanda ya suma da bayyana sunansa.
Sunana Alhaji Sani Umar Jobi, sarkin yakin Gagi, uban kasar Gagi, Sokoto South Local Government.
Allah ya taimake ka da farko mana son mu ji tarihin kasar Gagi baki daya.
Tarihin Gagi abu ne mai sauki. Gagi dai ita dai gari ne wanda ya kahu tun yayin shekara 200. Gari ne wanda malamai, manoma kuma mahorota suka kafa. Gagi ta kunshi mutane kabilu da yawa. Gagi inda kai to shekara 100 mutane ne Fulani, Gubirawa, Sulubawa, Hausawa. So da lokaci ta yi ci gaba kuma ya karu, to Gagi kafa ce wadda ta hada da wurare wanda duk wanda ke son shiga gudanar da kasuwanci, noma, kiyo, masana'antu suna da muhimmanci gare su. Shi yasa nan Gagi aka kiranta wani gehe karaman Najeriya. Duk Najeriya, kabilancin Najeriya babu inda babu cikin Offer Road, Old Airport, Tamaje, duri ne nan wanda ya kunshi yawan al'umma suna zanne kuma muna ganin lahiya nan. Gagi tana gabas ga birnin Sokoto, tana yamma ga Durbawar Tsaki, daga tannan tana kuma arewa ga Rikina da Dangishuni da Dambuwa. Daga kuma Kudu tana da Maruma, Durbawa da Sokoto na sun yi iyaka da Gagi. So wannan yankuna dukkan sana'o'in mutanenmu, noma, karatu, kiyo, kira, aikin hannu na mason, iron bender, henti da sauransu, duk wannan sana'o'i na artisan, to mutanen Gagi sun duhu a ciki ne, kuma suna da ilimi matasa ne ma wanda ba su zama banza. Hakika gadi ne wanda a jajirtaccen mutane wanda ka dogaro da kansu.
Daga lokacin da aka kafa ita wannan ƙasa ta Gagi da ta kunshi al'ummomi daga sassan Najeriya daban-daban, kamar sarakuna nawa aka yi?
To an yi sarakuna kamar wajen 20. To amma da sarautar garin sunanta Yarima, Yariman Gagi. So an yi Yarima wajen Yarima 8. To Yarima 8 ɗin nan da aka yi, daga cikin su Yarima na 9. Yarima na tara shine a Yarima Sambo, dan Usman Dandi. To Yarima Usman Sambo shine yaje wani yaki tsakanin Argungu da wani akwai Ba'azbini wanda yazo a dabiyan kunan nan. To aka buga yaki da shi, wanda a Yarima zamanin nan yazo ya kashe shi, ya doshi kai ne, ya dawo kahin ya kawo Sokoto, an kai labari gidan sarkin musulmi an kashe wannan an ta'addan. to da zai zo gidan sarkin musulmi ya ci tsoro ne ya gura masa sarkin musulmi sarkin musulmi ya ci to shi ko da yau ya mai sarkin yaki da wannan lokacin muka tashi da yarima muka san sarkin yaki to daga wannan sarkin yaki na farko da aka danda Muhammadu Sambo dan dan Usman Dandi to sai zakkuwa gare ni ni a sarkin yaki kuma ni ko na 11 ga wadancan tara ga 11 mun zai 20 kenan so tun sannan haka muka gudanar da sha'anin mulki sarkin yaki bayan sarkin yaki na House Rauta 2005 January
shekara ta 2005
shekara 2005 akan dani sarauta kawo yanzu January din na cika shekara yanzu 20 ba dai
wannan masarauta ta sarkin yakin gagi tana da wata alaka da masarautar sarkin yakin binci wadda ta karbi tuta daga mujaddadi Shehu Usman Dinbodu
okay to lallai wancan mujaddadi zamanin mujaddadi sarkin yakin Aliyu Jedu tare da mujaddadi suka yi shi kuma wannan sarkin yakin zamanin dandan shishi mujaddadi sarkin musulmi Muhammadu Bello to zamanin ne shi ko shi na sarkin yakin namu na biyu sarkin yakin dukkan su sarkin yakin ne dukkan su kuma sarkin musulmi ke nada su sai dai bambanci wancan sarkin yakin binji shi da majalisar sarkin musulmi ne kuma kingi mai kane mu kuma nan muna cikin jigar birni tushe mu mun hito daga Rikina yadda shi ne ta hita mara yan guli ta hita da bagin arzu ta hita gagi ta balle na tushe mu Rikina karkashin zamanin sarkin Sullubawa
kin na fahimci ka kenan Sullubawa kuke tsagarin
Sullubawa muke gaban mu da bayan mu
na'am gagi ga duk wani wanda ya zo Sokoto ko ya zo na Sokoto ya san cewa gari ne ko kuma wuri ne wanda ya kunshi al'ummomi daban-daban daga sassan Najeriya da ma na yoyin Afrika daban-daban akwai waɗanda ke zauna a wannan ƙasa ta gagi ya hulɗa take tsakanin al'umma
to hulɗa mu gaskiya mai kyau ce don tusar Bature ya zo sana'o'in da Bature ya kawo canza al'adunmu na da ginonin laka muka kama gina siminti da bulo to mutanen musulmin gome Bature shi kuma Bature ya zanna kudu a gafari mutanen kudu wanda zanna da su yarba inyamurai da suka gonan suka bar sana'o'insu mutanen musu sun tarbe su to shi yasa dunnan Sokoto babu inda kai ga mutane na yawan irin wannan ayyuka na artisanship mason iron bender plumber painter dunnan mutanen musu sun rungume su ai zan nan yankunan mu a zaman mu da a kabilun sai sa mun koyi sana'o'in su sun koyi su mana mu sana'o'i don akwai wani inyamuri da aka kira Osinachi shine sana'a kirishi kuma yanzu ya ran wani company babba dum Hausawa na mai a gyara kullum ana kirishi ana exporting ana kai shi waje kaga ya koyi sana'o'in Hausa da ba san inyamuri da su ba mu kuma nan da kanikanci da pharmacy da chemist da irin abubuwan da sun kashe shi amin benda plumbing da an san su duk karbin yamurai da raba kai su amma yanzu jama'an mu sun rungume su to wannan kaga zamantakewa mutanen ta alheri wanda yake mun samu zaman lafiya tun tsawon zaman hiyar shekara 100 mu taba rikodin an samu hatsaniya tsakanin wannan mutane masu kabilan yan karamin Najeriya yamurai yarbawa mutanen middle belt da mutanen south da mutanen southwest dukkanin muna ganin lafiya lau muna aiki tare kuma muna tare sarakunan su resident community irin sarkin Yarbawa sarkin Inyamurai sarkin Ibo sarkin TB sarkin kowane mutane sarkin Kanuri sarki duk muna ganin sunan lahiya lau kuma in muna meeting su Plato su ina muna rezona da su shugabannin al'umman muna fahimtar da juna muna gwada musu muhimmancin haɗin kai sai da haɗin kai aka samu zaman lahiya sai da haɗin kai aka samu wanzo arziki da fahimta da yahuwa ga juna to shi sanan yankin mu gaskiya an samu bunƙasa arziki mun samu matasa zajitattu wanda suna da sana'o'in sun dogara da kansu ba su dogara ga biyan mola da sauransu ba
akwai auratayya tsakanin waɗannan kabilun
gaskiya akwai auratayya ina sa dan wakilin sarkin yakin da zai garu na wata rana dan dan Inyamurai na koran dan bai raba akwai sunan cikin gidan mu gaskiya hakika akwai dan damu guda yanzu Inyamuri wanda yana cikin training soja kuma Allah su ya samu akwai yanzu wata wadda ta yi aure ya wata yar Erostead tana cin tana Catalonia yanzu tun da mijinta sun tafi kuma akwai su da yawa nan yanzu akwai yannena ma wanda ayyar ba ɗiyan yarba ne akwai kanni na wanda ɗiyan yarba ne akwai kuma yanzu ma ne yanzu kannin mu suka yi aure su ma son aure yarba da Inyamurai duk an yi ɗiya cikin su to arta gaskiya ta ƙara samu mutunta juna nan ba wanda an kai uwa ta Inyamurai ce shi ta shi ba ce Inyamuri babu wanda uwa ta yana South South shi ba ce yan South South babu wanda uwa ta yi tana yan Benue shi ba ce yan Benue ko tana tudu haka mun sarku ga aure mun mutunta juna muna da kuma mutunta juna kwarai kwarai kuma hakika nan gaba ina tabbata maki da wani sarki da garu na kila ko in dan dan in ya murana ko dan dan bayar ba ko dan dan tibina ko dan dan kanura ne cikin su in Allah su da akwai su gidan gana mu yanzu
tabbasara ke taya kake gano irin wannan salo da kuka assasa a wannan kasa ta gagi kila idan an yi amfani da shi assasan Najeriya daban-daban za a samu zaman lafiya mai dorewa ta yadda za a magance rikice-rikicen da aka samu tsakanin kabilun Najeriya a yankuna daban-daban
to lalle a shi rikicin ai kasar rikicin daga Najeriya ai ga tushe an kai muddin tsarin mulki ya zarce Najeriya kasa guda ce kuma duk dan Najeriya da incin zama inda yake so yake kasuwancin da yake so yake lokacin da yake so kuma kada ka ce mutum ba indigen na ba kuma kada ka ce mutum wai bai da incin na shi sana'a ta ko gina gida ko gina wurin da yake rayuwa ta kace ba zai gina ba to kaga wannan ai ba da zaman lafiya ba mu nan gare mu gaskiya mun mutunta ɗan Najeriya mun san duk ɗan da ɗan Najeriya yake ɗan Najeriya ne mai incin zama nan shi kasuwanci matsayin kasuwancin da yake bai saba ma zamantakewa ta al'umma bai saba tsarin mulkin Najeriya ba mu mun dauke shi ɗan Najeriya muna maraba da su kuma muna baraba da duk yadda zamu zauna domin mu bunƙasa arzikin juna kuma zaman su gaskiya ya ji ga zan mai muhimmanci gare mu don ya taimaka ma arzikin ƙasar mu ya taimaka ma al'umman mu duk garin da ga ana zan laya da mutanen kabilu daban-daban za ga garin na akwai karo arziki duk garin da ga ana hada za ga arziki babu shi don haka sai da zaman lafiya aka samu arziki Najeriya kasan mu daya kuma lalle tsarin mulkin nan gudana muka bi to wajibi ne ku dan Najeriya ki sa maka ne ruwa shi yadda da duk inda ya samu kai ne dan nan su in iya mure annan ɗan nan na in bai rabi annan ɗan nan na in muna ayyuka na community na hadin kai na bi da gudumo gina masallaci ko gina asibiti ko gina mi dukkan su muna gaido su kuma suna ba da gudumuwa har ka habbanga cikin banga kungiyar mu ta sintiri muna da kabilu da yawa cikin ta kuma suna ba da gudumuwa babu bai yiwa ka kege wani sashe na al'umma kace baka yi da shi wai don ba ɗan nan na ba kace kuma akwai zaman laya duk ɗan Najeriya inda yake ba kona ba inda dan wata kafa ne ya shigo sai a ce mana nan bako ne amma tsarin mulki ya tabbatar da duk ɗan Najeriya inda yake dan nan ne in nan yake son ya zanna tsarin mulki ya bashi dama shi zanna shi kasuwanci shi noma shi karatu kuma shi bunƙasa kuma shi tsaya shi takara kuma shi zabi ɗan takara na inda yake bisa tsarin mulkin Najeriya
Alhaji Sani Umar ya bi kasar gaji zuwa yanzu waɗanne matsaloli ne take fuskanta
to kasar gaji yanzu babban matsalolin mu shine bunƙasar al'umma duk gonakin mu da ka sani da masu dimbin yawa duk ƙauyukan da aka gare mu yau tsakanin ƙauye kaza zuwa kaza da ana noman dame dubu da yoru sun kame babu inda aka noman dame ɗaya sun zangayi ɗaya yau kaga a cinkoson al'umma suna buƙatar yawan aikin yi suna buƙatar yawan wuraren tsaro kawo police station tun wadda akwai angorogo tun 1979 a gina ta tun gidaje na gida dubu yanzu gidan da aka gare ni ya fi dubu goma ya kamata a ce police station su ma su yi multiplying yadda jama'a ƙaruwa su ma police station su ƙaru fire service ta ƙaru civil defense ya ƙaru duk waɗannan sashe-sashe na al'umma ya kamata a ce sun faɗaɗa daidai da yawan al'umman mu daidai in wayansu sun faɗaɗa sannan muna buƙatar ƙarin makarantun ne na boko irin primary secondary da tertiary domin a ba yaran mu ilimin su shiga wurin samun ilimi na dogaro da kai da ilimin sana'o sannan ana buƙatar ɗan bashi wanda gwamnati ta samu ɗan sauki domin matasan mu samu sana'o'i su dogara da kansu sai zan ba su dogara da sun kaban ta kalihu ga gwamnati ba sannan ina kira ga mazajen mu su ba competition na yawan aure an ba a Qur'ani ya ba mutun dama sha'awar abin da yake iya rusa adalci daya biyu uku hudu amma yace in baka iya ka iya tsoron ka in baka adalci ka tsaya ga daya to mutane su ba dokar aure ka biyu uku ka dole ne addini bai ce dole bane in kana iya adalci ka ji tsoron Allah ka aje biyu uku ha hudu amma bisa ga yadda aka ce yanzu alamu sun nuna babu adalci ka yi da 30 da 20 babu ruwanka da nso kwana babu ruwanka da abincin su babu ruwanka da karatun su to wannan abin tambaya ne ran kiyama kuma Allah zai tambaye kowa baki abin da ka dauko bakin tambayar da zaima don haka ina kira ga musulmi su yawaita ba da gudunmuwa ga karatun ɗiyan su ga tarbiyyar ɗiyan su domin ɗiyan nasu zan nagari masu amfani ga al'umma ba wurin taurayi masu sace tayan mota sace baturin mota jinga a sare wani ko abu biyu wanda shaye-shaye to ba irin wannan ɗiyan ba sune muke so ba kuma ba a samun ɗan nagari sai an bashi tarbiyya ta addini tarbiyya ta sana'a tarbiyya ta zamantakewa sannan shi mutunta kabilu na Najeriya a mutunta Najeriya matsayin ƙasa ɗaya sannan duk a taimaka ma ci gaban Najeriya da ɗorewar ta da haɗin kai
ta yaya ne a ƙarshe kake kallon wannan ƙasa ta gage wadda ta kunshi al'ummomin Najeriya daban-daban za ta ƙara bunƙasa
to gaskiya ta hanyar ilimi don ilimi shine gishirin rayuwar ɗan adam muddin al'ummar duk an ka cire mai ilimi muna buƙatar a ba mata female education empowering din mata su zo suna da ilimi auren yarinya ai karama bata gama ko secondary ba a kauce mai saboda jibi miji na mutuwa ko kudi gare ya mutu saka in ba ta da ko secondary mijin da zai auren ta bai ya kai ta cigaba da NCE ko cigaba da health technology ba haka wajibi ne mace ko ci iri ya zan wajibi ba ta aure sai ta gama secondary in ta gama secondary kuma ta saki Qur'ani to ta yi auren miji tana iya dokar diyanta tana iya kula da tarbiyar ko in miji Allah ya anshe shi ta samu kanta ko wani yanayi tana iya rayuwa amma a bambace yar baddo a aure ta bata ko sai da taka da miji ya mutu yan garin an gabata yan wasu taro su canye ta dan tana wanke tana baranan yanga tana karuwanci nan yanga ababe nan babu dadin gani to wajibi ne al'umma musu halka su fahimci cewa lalle lokaci ya wuce da aka barin mace babu ilimi babu sana'ayi kuma ana hana musu samun aikin gwamnati gurabu in ya samu a basu dama sannan hakika mazaje su kauce ma tare yaya da iyalai wanda ba su daukar nauyin su suna barin al'umma musulmi ko shi ana bacin mu da bara haihuwar diya suna bara haihuwar diya suna lehuka ga sunan kala-kala wanda ba daidai bane al'umma mutane musulmi al'umma Fulani Sokoto masu karinci ne masu tsoron Allah
masu saurare saboda karancin lokaci anan zamu tsaya a cikin shirin da dan gari Shirin murya Amurka VOA haɗin gwiwa da Vision FM Sokoto a madadin kowa da kowa ne Musa Yusuf Sayinna ke cewa ku ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya.
A gaida Musa Yusuf Sayinna. To sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Saƙon cutar kanjamau kenan. Madalla wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice.
Jami'an kiwon lafiya a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai a jiya Alhamis ya fada akan babban birnin asibitin da ke kudancin Gaza inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama. Harin da aka kai a asibitin Nasir da ke Khan Yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin Isra'ila suka bayar na al'umma su kaurecewa wurin. Kungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa ta likitoci ta Doctors Without Borders ta yi Allah wadai da umarnin da Isra'ila ta bayar kuma ta ce ma'aikatanta a asibitin suna kula da marasa lafiya a cikin mawuyacin hali. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris a yau Juma'a inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin ƙasashen biyu. Fadar shugaban Faransa ta ce a lokacin ziyarar ta shugaba Zelensky, Macron zai ƙara tabbatar da aniyar Faransa na ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine da al'umar Ukraine da kuma dukkan abokan hulɗarta. A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawagar Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. Da safiyar jiya Alhamis Blinken ya kai ziyara kasar Albania a karon farko a wani bangare na kokarin ƙara tabbatar da ƙarfin dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar kasashen Balkan.
Masu sauraro da takaitattun labaran zamu kammala shirinmu na rana sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana ku sake dawowa da shirinmu na dare kuma na karshe a wannan yau. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lattice Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni sai wanda ya sada mu da ku Mr. Carl Sterling ni Aisha Mu'azzu yake miki sallama ma sha Allah.